Yes, we gonna chant down Babylon kingdom now. Chant it down, Raman. Yes, we gonna chant down Babylon kingdom now. Chant it down, Raman. Say we gonna mash down Rome in pieces. Whoa, mash it and go home. Yes, we gonna mash down Rome in pieces. Whoa, mash it and go home. Whoa, we want to be free. Da 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 da